Suna nkine azutiyata Nina kine sahibata Aure nkine manufata Hakin kine nabaki gata Watara watarana Zakai kikidana Masahim matata Kete madarata Watara watarana Zakai kikidana Masahim matata Kete madarata Namatu naga wannan rana Namatu nace Namatu naga wannan rana Namatu
Allah kai mu rana na Allah nuna nuna Allah nuna mana rana na Allah kai mu Allah kai mu
when your Allah daddy your presence is daddy your absence is touchy you're my happiness Your love is like waterfall No go play you like football Your birthday's on 34 I'll never forget Wataran watarana Zakai kikidana Masahim matata Kete madarata Wataran watarana Zakai kikidana Masahim matata Kete madarata Namatu naga wannan rana Namatu nace Namatu naga wannan rana Namatu Allah Namatu naga wannan rana Namatu nace Namatu naga wannan rana Namatu
Allah kai mu rana na Allah kai mu Allah kai mu rana na Allah nuna mana rana na Allah kai mu Allah kai